الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو أصبت شابك رمضان هجرة تدود داري هدود أربعين دا هدو يداتي دا تقوص دا وطن هدو شكرا تدود بيدا شرين دا أخو زامو قارسا سورة الأحزاب أيو إن شاء الله دا آية ستين دا ترى wannan darasi yana dauke da bayani akan cutarwa ga Annabi Musa alaihi salam. Allah madaukaki ya ce
ya ayyuhalladhina amanu la takunu kallazina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu وكان عند الله وجيها.
يا أيها الذين آمنوا يا قوداً دسك إيماني لا تكونوا كالذين آذوا موسى كد قزما كمر ودن دسك تشوشأن موسى عليه السلام فبرأه الله مما قالوا سألا يبرن تدشي Allah ya wanke shi daga abin da suka faɗa wa kana inda Allahi wajiha kuma Annabi Musa ya kasance mai matsayi a wajen Allah. Idan aka ce alwajihu mai matsayi, wannan kalmar ta zo game da Annabi Isa shi ma. Allah madaukaki ya tabbatar da wannan kalma akan Annabi Isa a suratu Ali Imran wajihan fid dunya wal akhirah. Idan Allah ya ce ma bawansa alwajihu yana nufin al-azimul qadri ar-rafi'ul manzila. Annabi Musa ya kasance mai babban matsayi, kimarsa tana da girma a wajen Allah. To wannan shi yake nuna Annabi Musa babban manzo ne. Annabi Musa babban manzo ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari alal ijmal, ya ba mu labari a dunkule akan cewar banu Isra'ila a zau Musa alaihi salam sun cuci Annabi Musa alaihi salam. Me yasa aka ce a dunkule? Lam yubayyin ala nahwi min at-tafsil, Allah bai bayyana mana daki daki ga irin cutarwan da banu Isra'ila suka yi ma Annabi Musa alaihi salam ba. يعني نوع من التفصيل نوع هذا الإيذاء وحقيقته يا تشوتتك يا حقيقة إن تشوتتك الله بفتاوى. أما دي كاغا ونن آية تانونا للي بنو إسرائيل سن تشوتش أنه موسى كما الله يناتشي ونبيا أنه محمد يا قوة أن تكي إيماني دا الله كدك زما كمر بنو إسرائيل kada kuma ku cuci Annabi Muhammad kamar yadda banu Isra'ila suka cuci Annabi Musa alaihi salam. To sannan shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ita wannan ayar ta bayyana irin cutar da banu Isra'ila suka yi ma Annabi Musa alaihi salam ba, amma an samu labari daga bakin manzon Allah. An samu labari daga Annabi sallallahu alaihi wasallam annahu bayyana hadha al-mujmal wa fassala, wannan bayani da Allah ya dunkula shi Annabi Muhammad ya warware. Annabi ya ba mu labari, dama aikin manzon Allah kenan. Allah ya saukar da Al-Qur'ani don Annabi Muhammad ya rika bayani. To bayanin Annabi yana sahihul Bukhari kitabu ahadith al-anbiya باب طوفان من الصيل حديثنا دبوك دا دريبي دا اشارين دا اوكو da kuma kitabul ghusl yana babu man ittasala uryanan wahdahu fil khalwa hadisi 278 kuma yana sahih muslim babun min fada'il musa alayhi salam hadisi 339 shi labarin nan ya samu riwaya na hadisai daban-daban baya ga cewar hadisin yana sahihul bukhari yana sahihu muslim kuma yana sunan tirmizi al musnad al imam ahmad littafin hadisi masu yawan gaske haka nan kitabul musannafat kamar kitabul musannaf na al hafiz abdur razzaq da littafin tafsiri kusan duk wani littafin tafsiri in ka duba zaka ga malaman tafsiri suna aje hadisi a gargashin fassara wannan aya annabi ya fassara wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani game da labari dangane da abin da Allah yake gaya mana cewa banu isra'ila sun cuci annabi musa alaihi salam wannan ya zo ta riwayar abu huraira wadanda suka ruwaito hadisin ba wai abu huraira bane kadai akwai abdullahi ibn abbas akwai anas ibn malik kaga kenan sahabbai da suka bada labarin ba mutum ɗaya bane to amma ba shakka labarin da Abu Huraira ya bayar shi yafi inganci saboda haka yasa da kaga malamai sun fi rinjaye da wannan labari a littafin hadisi musamman ne da yake hadisin Abu Huraira muttafaqun alai yana sahihul bukhari da kuma sahihul muslim kuma lafuzan sun kusan su zama iri ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace masahabbansa inna musa alaihi salam annabi yace shi annabi musa amincin Allah ya tabbata gare shi kaga kenan ba wai sahabbai bane kadai shi kansa annabi idan zai bada labarin annabawa idan ya kira sunan annabi sai ya gabatar da sallama sa gare shi karka dauka wai sahabbai ne suke yin haka a'a shi kansa manzon Allah haka yake ya ce inna musa sai ce alaihi salam kuma babu laifi dan ka ce alaihi salatu wassalam saboda salati ga kowane annabi daidai yake da salati ga annabi muhammad manzon Allah yake inna musa alaihi salam lallai annabi musa kana rajulan hayyan sittiran mutum ne mai kunya mai sanya rufa jikinsa annabi musa alaihi salam ya samu wannan shaida daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce annabi musa rajulan hayyan satiran ma yura min jildihi shay'un da annabi ya ce mutum ne mai rufa jikinsa shi annabi musa manzon Allah yake ba da labarinsa to sai manzon Allah ya nuna mana cewar tsarin annabi musa daban ne da na kowane dan adam saboda shi annabi musa kaga baya ga cewar manzon Allah ya ce mar satiran mutum ne mai son sutura amma duk da haka sai annabi ya bayyana ya ce ma yura min jildihi shay'un ba a iya ganin wani abu na fatar annabi musa wato duk wanda kake tsammanin yana da kunya a duniya a bayan annabi musa alaihi salam annabi musa mutum ne mai tsananin kunya kuma don haka ya sa mutum ne wanda baya son dan adam ya ga al'aurarsa baya so saboda haka annabi musa bai sa kaya daya in ya sa wannan ya dora wannan akan wancan ya dora bayan da za a yi kaga jikin annabi musa to wannan shike nuna kamala shike nuna kamalarsa yana nuna babban mutum ne shi yasa a ƙarshen ayin Allah ya ce wa kana inda Allahi wajiha na Musa yana da daraja a wajen Allah to shi ne Ibn Hajar ya ce wannan yana nuna cewar shi annabi Musa alaihi salam wannan ɗabi'arsa ce ba wai shari'ar Allah ne ta sa shi ya zama mai tsananin kunya din nan ba ka san akwai kunya ta ɗabi'a akwai kunya ta ɗabi'a Allah madaukaki yakan dora mutum akan kyakkyawan hali. Annabi Musa alaihi salam yana cikin mutanen da Allah ya dora su akan irin wannan hali, mutum ne mai kunya. Saboda haka in ya tashi sa kaya, yana sa kayan da yawa, baya son a ga fatar jikinsa. Manzon Allah ya ce fa'azahu man azahu min bani Isra'il. Dalilin wannan kunya ta Annabi Musa a dalilin yawan suturar da Annabi Musa yake sawa, sai aka samu dama, aka samu kafa da mai iya cutar da shi ya cutar da shi. Wato sai aka samu wata damar da makiyansa za su yi amfani da ita su yayata labari mara kyau a kan shi. Shi sa Annabi ya ce fa'azahu man azahu, wanda ya cuce Annabi Musa sai ya cuce shi a dalilin wannan hali na Annabi Musa alaihi salam. Faƙalu, saboda haka suke ta yayatawa ma yastatiru hadha at-tasattura illa min aibin bi jildihi. Shi Annabi Musa ai ba abin da yasa yake rufe jikinsa dinnan ya sa tufafi wannan akan wannan ya rufe, ba mai iya ganin jikin shi. Ai abin da yasa yake haka, saboda yana da wani aibu ne a fatar jikinsa, yana da wani aibu a fatar jikinsa, baya son mutane su gani, shi yasa yake boyewa. Imma barasun, ko dai yana da baras cutar baras a fatar jikinsa, saboda haka yasa yake rufewa, baya son mutane su gani. Wa imma udura, koko yana da ciwon gwaiwa, shine kumburin maraina. Don haka sai Annabi Musa ya sa riga ya rufe, ba mai ganin al'aurarsa, saboda yana da wannan aibu. Idan aka ce udura, ana nufin nafkhatun fil khusya, cutar da take sa wato maraina namiji su girma. To suka ce Annabi Musa yana da irin wannan cuta. Suka ce wa imma afatun, ko dai a samu akwai wata mummunan cuta a tare da shi. Amma lallai akwai dalilin da yasa Annabi Musa yake rufe jikinsa, baya son mutane su ga fatar jikin shi. To wannan maganar da suke yayatawa, ke za ka ɗauka magana ƙarama ce babba ce? Domin me ta dalilinta mutane za su ƙi yarda da gaskiyar Annabi Musa alaihi salam? Za su ƙi yarda da gaskiyar Annabi Musa saboda me? Saboda su manzannin Allah maɗaukaki yana musu kariya daga munanan cututtuka. Allah yana ba su wannan kariyan, kuma haka ne. Saboda haka suke yayata wannan. Idan suka yayata, idan Annabi Musa ya zo ya wa'azi, sai ce a kai haba, mutumin da yake da wannan ciwo yaushe zai zama ɗan saƙon Allah? Annabi ya ce wa inna Allaha azza wa jalla arada an yubarri'ahu mimma qalu. Allah ya yi nufin ya wanke Annabi Musa. Da Allah ya yi nufin wanke Annabi Musa, to sai Allah ya tsara. Wa inna Musa alaihi salam khala yawman wahdahu. Annabi Musa ya keɓe a rafi shi kadai. To shi ne Ibn Hajar ya ce, kaga wannan keɓewar da Annabi Musa ya yi na wanka shi kadai, saboda wancan halitta da Allah ya ɗora shi a kai ne na kunya, halittarsa ta kunya, baya son ɗan adam ya ga jikin shi. To su kuma Banu Isra'il sukan yi tsirara su haɗu a rafi suna wankansu tare. Bi mahbarin minhum, ya'ni kana ja'izan fi shar'in. Ibn Hajar ya ce a shari'ar su wannan ba laifi ba ne. Domin kar ka ɗauka duk abin da aka haramta shi a yau, a zamanin da ma haram ne, a'a ba duka ba ne. Akwai abin da yanzu haram ne, amma a zamanin da halal ne. A yanzu mu gare mu halal ne, amma a zamanin da wannan abin ba haram ba ne, halal ne a zamanin wani annabi. To Allah yana shar'anta abin da ya so, ba lallai ba ne ya zama abin da kake tunanin bai kamata ba a yanzu. A wancan zamanin wannan tunanin baya cikin kwakwalwar mutane. Kai yanzu za ka ga da za a ce maza da mata su haɗu a rafi ana wanka, wannan ai abin kunya ne. To a zamanin yanzu ne, saboda karantarwar manzon Allah ya kyamaci haka. Shi yasa tunaninka ma ya ginu akan haka, baka ganin abu ne mai kyau. mara kyau. Saboda haka shi annabi Musa alaihi salam a wancan zamani wannan ba laifi bane. Ibn Hajar yace inna maktasala Musa wahdahu istihya'an, abinda yasa annabi Musa ya kebe yayi wanka shi kadai ba domin Allah ya hana bane a wancan lokacin. Saboda me? Saboda kunya, halittar wannan halitta ta kunya da take tare da shi. Kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya gina halittar annabawa gabaɗayansu a kan kamala, saboda haka duk abin da ya zama ba kamala ba ne, to ko da a shari'arsu ɗin halal ne, shi annabin da aka samu Allah ya tsarkake shi. To kaga a zamanin annabi Musa alaihi salam wannan abin ba haram ba ne, maza da mata su haɗu a rafi a yi tsirara, amma a zamanin annabi Muhammad haram ne, babu shakka. Domin akwai ranar da manzon Allah ya ga wani mutum yana wanka shi kadai a tsakar gida, manzon Allah ya hau minbari ya kama huduba. Don haka wannan haramun ne a sunnar manzon Allah, maza da mata su yi wanka, ko namiji ya rika wanka ma inda za a gan shi, wannan ba yi da kyau. To lokacin da annabi Musa ya kebe, in ji manzon Allah, wa inna Musa alaihi salam khala yawman wahdahu, annabi Musa ya kebe shi kadai, su banu Isra'ila suna can a gefe a rafi. Fa wada'a thiyabahu ala hajari, ya tube tufafinsa kaf ya dora akan dutse, thumma tasalla, sannan yayi wanka. To me yake nuna maka? Daidai wannan gaba tana nuna maka annabi Musa ya yi tsirara kafin yayi wanka. Ashe wanka dan ka yi tsiraici kafin ka yi wanka, wannan ba laifi ba ne. Saboda haka yasa al-Imam Bukhari ya ɗauko wannan labarin na annabi Musa ya saka ya masa babi, yana ƙarƙashin kitabul ghusl, ya masa babi man ittasala uryanan, sunan babin kenan da al-Imam Bukhari yayi. Wato kamar yana cewa ina hukuncin mutumin da yayi wanka tsirara, sai al-Imam Bukhari ya kawo labarin annabi Musa. Waye ba da labarin annabi Musa? Annabi Muhammad. Inda a ce akwai wani abu mara kyau a cikin labarin annabi, zai ce to banda wannan, amma annabi Muhammad bai hana ba. Wannan shi ya nuna cewar ka tube tsirara idan za ka yi wanka ba laifi ba ne. Don mutum ya yi tsirara kafin ya yi wanka ba laifi ba ne. Shi ne Ibn Hajar cewa alaihi bawwabal musannifu fil ghusli. Saboda haka yasa Imam Bukhari musamman ya yi babi don ya yi magana a kan haka. Falamma faraga, manzon Allah ya ce a lokacin da annabi Musa ya gama wanka, aqbala ila thiyabihi, sai ya doshi tufafinsa, liya'khudha, saboda ya ɗauka. Kishi kaga tufafin suna gefe can saboda kar ruwa ya ɓata su. Da annabi Musa ya gama wanka, sai ya doshi inda tufafin yake. Wa innal hajara ada bi thawbihi, dutse kawai sai ya ruga da tufafin annabi Musa alaihi salam, dutse yana gudu. Fa akhadha Musa asahu, annabi Musa sai ya wawuro sandansa. Fa talaba al hajara, yana bin dutsen yana cewa thawbi ya hajaru, tufafina ya kai dutse, tsaya ka ban tufafi. In ji annabi Musa, kaga shi annabi Musa baya mamaki Allah yana iya sa dutse ya yi hakan, a shi wannan ba abin mamaki ba ne, amma ya ba shi kayan shi baya mamakin gudun dutsen, ba wai gudun dutsen ba ne ya ba shi mamaki, saboda baya mamaki ikon Allah, amma yana ba shi umarni ya ba shi kayansa. Hattantaha ila mala'in min bani Isra'ila, don haka ya sa a farkon labarin annabi Muhammad ya ce a Allah ya yi nufi ya wanke annabi Musa. Kaga tunda Allah ne ya yi nufi, a dutsen nan zai iya gudu, inda Allah bai yi nufi ba dutsen ba zai iya gudu ba. Wannan dutse bai tsaya ba sai a tsakiyar jama'ar banu Isra'ila, a inda banu Isra'ila suka taru suna wanka. Fara'auhu uryanan, manzon Allah ya ce sun gan shi tsirara. to sai annabi yace ahsanan nasi khalqan a jin mutane babu wanda ya kai shi kan halitta da sun dauka saboda aibu ne a saboda kunyar da Allah ya halice shi da ita to shine sai a ƙarshe manzon Allah yace wa abra'ahu mimma kanu yaqulun Allah ya barrantar da annabi Musa daga abin da banu Isra'ila suke faɗa akan shi to wannan shine ainihin dalilin da yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ma wannan dutse ya gudu da tufafin annabi Musa alaihi salam wa kala annabi ya ce wa qamal hajar a lokacin da dutsen ya tsaya dama annabi Musa ya taho da sanda ai to annabi Musa bai kyale shi ba fa akaza sawbahu sai da ya fara dauke tufafin tukuna ya dauki tufafin wa labisahu ya saka dan kare fara dukan dutse ya sake gudu saboda haka sai da ya dauki tufafin sai ya sa to wa tafika bil hajri barban bi asab ya dinga dukan wannan dutsen da sandan shi annabi Musa kaga annabi Musa ya gane tunda zai iya gudu zai ji zafi ai shine sai manzon Allah ya ce fa wallahi na rantse da Allah inna bil hajri lanadaban sai da wannan dutse yayi tabo jikinsa yanda ka san mutum idan an dake shi jikin yayi tabo dutsen nan sai da jikinsa yayi tabo bugun annabi Musa ashe bugun manzanni yana da yawa yana da karfi annabi ya ce min afari asa saboda tasirin sandar annabi Musa kuma annabi Musa bai bar shi ba sai da ya dake shi bi sitti barabatin wannan ita ce riwaya mafi inganci sai da ya masa bugu shida sau shida annabi Musa yana dukan wannan dutsen to lokacin da annabi Musa dutsen nan ya tsaya a tsakiyar banu Isra'il faƙalu sai suna cewa qatalallahu al-afakina Allah ka tsine wa makareta Allah ka tsine wa makareta duk wanda ya ga annabi Musa ya ce ashe waɗannan mutane tsinanu ne wa kanat bara'atuhu sai ya zama dalilin barrantar annabi Musa alaihi salam kadalika shine dalilin da yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani la takunu kal ladina azaw Musa kada ku kasance kamar wadancan da suka cuci annabi Musa alaihi salam fa barra'ahu Allah mimma qalu sai Allah ya wanke annabi Musa daga abin da suka faɗa wa kana inda Allah wajiha annabi Musa ya kasance mai matsayi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wannan labari ba wai al-Imam Bukhari kada ya kawo ba kamar yadda muka ce labarin nan ya samu riwayar Anas bin Malik da kuma Abdullah bin Abbas riwayar ta samu hadisin Abu Huraira da hadisin Anas bin Malik da kuma hadisin Abdullah bin Abbas Allah ya kara yarda gare su gaba daya to wannan labari gashi dai hadisi ne mai inganci wanda yana littafan hadisi daban-daban kuma a tsawon tarihi ba a taɓa samu wani malami da ya ce ƙarya ne ba ba a taɓa samu ba saboda hadisi ne mai isnadi kuma ingantacce amma duk da haka an samu su makiya Allah waɗanda suke sukan wannan hadisin akwai makiya Allah da suke sukan wannan hadisi saboda haka suna kawo maganganu daban-daban dan me za a ce annabin Allah ya yi tsiraici wasu sun gani ai labarin ya taho da ma'anarsa a haɗe ai manzon Allah ya faɗa ya ce Allah ya so ya wanke annabi Musa idan ku Allah zai wanke annabi Musa wanda ake cewa yana da aibu ga al'aurarsa ta ya za a yi a wanke shi dole sai an nuna al'aurar duniya ta gani idan ba a nuna ba me zai faru za a ƙaryata manzanci annabi Musa to kaga an kawo gaba ta larura wanda ta sa babu makawa wannan shine kadai wannan ita ce kadai hanya da za a iya wanke annabi Musa alaihi salam shi saboda haka yasa Allah ya yi kuma in ka lura a wancan lokacin ma da Allah ya yi hakan ganin al'auran wani ba haram ba ne ai abinda manzon Allah ya faɗa mana kenan dan kaga al'auran wani wannan ba laifi bane a wancan zamani me yasa annabi Musa yake warewa ba wai Allah ya hana bane wannan ɗabi'ar da Allah ya halice shi da ita na kunya, cewa abin da suke yin abin kunya ne, amma dai ba haram ba ne. Kaga sai da aka zo zamanin Annabi Muhammad sai ya tabbata wannan abin da suke aikatawa haram ne. To don haka aka samu waɗanda suke sukan wannan hadisi. Na yi magana akan wannan hadisin a darasin arba'u na hadisi, muke sharhi akan hadisi na 20. Kuma akwai wani littafi muhimmi wanda wani malami ya rubuta, ana ce mai dalalatu munkirin hadith munkirin sunna, dalalatu munkirin sunna, malamin ya rasu, amma littafin sai yana da kima kwarai, shine Sheikh Taha bin Dusuki, ana ce masa Al-Habashi, shafi na 386. Wannan malamin ya ce, wa zalika li anna al-anbiya wa ar-rusula humul qadatu fi umamihim, manzanni da annabawa su ne jagorori ga al'ummominsu, wa zu'ana'u bayna aqwamihim, wa hadha yaqtadi bid-darura an yakuna al-qa'idu aw az-za'imu mukhalatan li afrad ummatihi qariban minhu. Annabin Allah shugaba ne, jagora ne, abin misali ne. To saboda haka ya kamata a ce duk sa'ilin da mutane suke taro, wannan annabin ya kasance yana tare da su. Walau usiba ahadun anbiya bi maradin kalbarasi wa huwa maradun mu'iddun yantaqilu min jildin ila jildin bil mumasati. Idan aka ce Annabi Musa yana da wannan ciwo na albaras, ciwon albaras ciwo ne da yake iya kama mutane, yana kaura daga jikin wannan ya koma wannan. To saboda haka da suka ce Annabi Musa yana da wannan ciwo, kaga ya nuna kenan Annabi Musa ba zai rika hulɗa da mutane ba, domin me zai harbe su da wannan ciwo. To kaga an samu gaban shubha, kuma shubhar ta yi ƙarfi babu shakka. Don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara kariya ga Annabi Musa alaihi salam. Sannan idan ka dubi yadda labarin ya taho, Annabi Musa ya dake wannan dutse, nan ma makiya Allah suke cewa to Annabin Allah kuma ya zai dake dutse, dutse mai laifinsa. Kaga nan ma shubha ce, ta yadda za a doki hankalin mutane akan hadisin ba gaskiya ba ne. Don me Annabi Musa zai dake dutse? To babu shakka, don Annabi Musa ya yi umarni ko ya yi wani abu ga dutse, wannan bai zama sabo ba. Duka manzannin Allah wannan yana iya faruwa da su. Akwai misali da Annabi Muhammad a lokacin da manzon Allah yake Madina da shi da Sayyidina Abubakar da Umar da Usman, Allah ya kara musu yarda. Akwai ranar da suka hau dukan dutsen Uhud, farajafa bihim, sai aka yi girgizan ƙasa. Ana girgizan ƙasa, faƙalu, sai Annabi ya ce usbut Uhudun, manzon Allah ya ce usbut Uhudun, ya kai Uhudu ka tsaya. Annabi yake umarni ga Uhudu, ya kai dutsen Uhudu ka tsaya cik. Yace fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan, waɗanda suke kanka ba ƙananan mutane ba ne, in ji manzon Allah. Yace daga Annabin Allah sai siddiqi sai shahidai guda biyu, don haka ba ka da dalilin da zai sa ka muka yi motsi. Manzon Allah yana faɗa dutsen Uhudu sai ya tsaya cik, babu sauran girgiza. To abinda Annabi ya yi da abinda Annabi Musa ya yi kusan ɗaya ne. Annabi Musa yana umarni ga dutse, kai dutse tsaya. Nan ba Annabi Muhammad yana umarni ga dutse, kai dutse ka tsaya ka daina rawa. Abinda ya bambanta su, shi Annabi Musa ya dake dutsen, shi kuma manzon Allah bai dukan ba. Amma dai ya gwada cewa abinda suka aikata kusan ɗaya ne. Wannan hadisin yana Sahihul Bukhari, kitabu Fada'ilus Sahaba, yana inda Al-Imam Bukhari ya yi babi inda Annabi yake cewa law kuntum muttakhidan khalilan, yana nuna darajar Sayyiduna Abubakar. Saboda Annabi ya ce waɗanda suke kanka daga Annabi sai siddiqi. Kaga Annabi ya tabbatar da Sayyiduna Abubakar siddiqun ne. Waɗanda suke kanka daga Annabin Allah sai siddiqi, sai shahidai guda biyu, kaga sai na Umar shahidi ne, sai na Usman ma shahidi ne, Allah ya kara musu yarda. Akwai hadisin Jabir bin Samura, Allah ya kara masa yarda, ya ce annabi ya daɗe yana ba da labari lokacin yana garin Madina, yana cewa inni la'arifu hajaran bi Makka. Manzon Allah yana gaya masa habbai, wato tun kafin Allah ya ba mu annabi manzanci, tun kafin annabi ya zama manzo, idan yana tafiya a bayan gari ne a Makka, idan annabi ya zo wucewa sai wannan dutsen ya ce assalamu alayka ya nabiyullah, wannan dutsen sai ya yi sallama ga annabi Muhammad. Annabi bai zama manzo ba, amma in ya zo wucewa sai ya ji sallamar dutse. Kaga wannan yana nuna maka kai ne kake ganin kamar duwatsu ba su da rai, suna da rai kuma suna da hankali irin nasu da kuma tsarin rayuwa irin nasu. Manzannin Allah sun sani, saboda haka yasa suke ba da umarni. Kuma ka ga a wannan hadisin ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labari dutse yana mai sallama. To ai wannan ba ma sabo ba ne, ba shakka ya daɗe, akwai misalansa da yawa a rayuwar manzon Allah. Shine annabi yake cewa kana yusallimu alayya qabla an ub'asa, akwai dutse a garin Makka wanda yake min sallama tun Allah bai bani manzanci ba. Wannan daga kansa annabi yake ya fara tunanin akwai wani al'amari tare da shi wanda shi bai gane kansa ba. Dutse yana magana yana ji, shine sai manzo Allah ya ce inni la'arifuhu al'ana, a yanzu haka na san inda dutsen yake. Manzo Allah bai manta wannan dutsen ba. Wannan hadisin yana sahihu Muslim, yana bayani game da babu fadli nasabin nabi, sai al-imamu Muslim ya hada da wannan dalili, yace taslimul hajari alayhi qabla an-nubuwa, dutse yayi sallama ga annabi Muhammad kafin Allah ya bashi annabci. Babin kenan, shine hadisi na 2277. Saboda haka yasa ma in ka dubi tarihin manzon Allah za ka gane cewar annabawa akwai irin kyautar da Allah ya musu, wannan kyauta ya takaita gare su, banda su babu mai samun irin shi. Al-imamu Nawawi da yake sharhin hadisin labarin annabi Musa, sharhu sahihi Muslim a juz'i na 899, al-imamu Nawawi ya ce yajuzu an yakuna arada Musa bi darbil hajari izhara mu'jizatin liqaumihi. Shi kuma al-imamu Nawawi ya ce to malamai kowa da irin fahimtar sa game da abin da annabi Musa ya yi, kuma ba abin mamaki ba ne abin da ya sa annabi Musa ya daki wannan dutsen, ba wai saboda ya ji haushin abin da dutsen ya yi ba ne, a'a, ya daki dutsen don ya ƙara gwada ma Banu Isra'ila mu'jizar Allah. Yana so ya gwada musu mu'jizar liqaumihi bi athari darbi fil hajari, tunda dukan da yaba wannan dutsen sai da ya bar alama ya bar tabo. Ya tamilu annahu uhiya ilai an yadribahu li izharin mu'jiza, ba mamaki Allah ne ya ce Musa ka daki dutsen don su kara gane cewa kai ba wai mutum kawai bane annabin Allah ne. Saboda haka sai annabi Musa ya daki wannan dutse, sai ga alamomi jikin dutse, wannan sai ya kara karfafa musu imani da annabi Musa alaihi salam. Kuma wannan yana cikin bayanin Ibn Hajar da ya zo a Fathul Bari. Ibn Hajar yana cewa babu shakka abin da ya sa annabi Musa ya daki wannan dutse saboda ya nuna mu'jiza ne ga Banu Isra'ila. Yana Fathul Bari mujallal na 6 shafin 305. Ibn Hajar ya ce ƙarƙashin wannan labari, ya ce na ɗaya, inna al-anbiya'a fi khalqihim wa khuluqihim ala ghayati al-kamal, wajibi ne musulmi ya sani su annabawa daga halittar su zuwa ga halayensu Allah madaukaki yayi su ne akan makura. Makura, idan aka ce an halicci annabi to halittar annabi ta kai ƙarshe, babu wani dan adam da halittarsa take samun albarka irin ta wannan annabi. Misali, ba za a taba samun dan adam wanda halittar jikinsa ya samu albarka irin na manzon Allah ba. Wato shine idan Allah zai halicci annabawa, to yana halittar su ne alal kamali, gayatul kamali, ba ma kamala ba, makura. Don haka idan aka ce ga annabi, to kar ma kai tunani akwai wanda zai fi annabin nan lafiya, babu shi. Saboda duk irin kyautar da ake ma dan adam ta jikinsa, to Allah zai ba mu wannan annabin. Haka kuma duk irin kyauta da za a yi ma dan adam ta kyan hali, to Allah zai ba mu wannan annabi. Saboda haka yasa annabawa sun kai makura ta wajen kyan halitta da kyan hali, abubuwa guda biyu din nan Allah bai rage ba. Me yasa? Saboda ai za ka dauka, ah, to idan aka turo annabi mummuna, ake a ce wannan ma Allah da ya turo shi bai so a yadda da shi ba, wannan abu mummuna, wannan ma ai saboda muninsa ba zai karba. To sai Allah ya aiko annabi kyakkyawa kuma lafiyayye. Saboda me? Idan an tashi lahira har ka samu uzuri. Idan Allah ya ce don me baka bi annabin nan ba, sai ka ce ai to annabi mummuna, ni na dauka ai annabawa ya kamata su zama kyawawa. To sai Allah ya aiko kyakkyawan, kaga ya datse uzurinka, baka da hanzarin da za ka gabatar ma Allah. Wannan ya sa miyagu suka yi amfani da wannan dama, saboda su hana mutane gaskanta annabi Musa alayhi salam. Na ɗaya kenan. Na biyu, man nasaba nabiyyan min al-anbiya ila naqsin fi khilqatihi faqad azahu. Duk wanda ya danganta wani annabi da cewar yana da naƙasa ta halittarsa ba ma ta halinsa ba, ya ce annabi kaza yana da naƙasa ta halittarsa, faqad azahu, ya cuci wannan annabi. Shi yasa Allah ya ce mu musulmai kar mu cuci annabi Muhammad kamar yadda banu Isra'ila suka cuci annabi Musa. Kaga ai ba dukansa suka yi ba. Me suka yi? Magana ce ta baki, ai annabi Musa yana da cutar kaza da kaza, maganganu marasa kyau. Amma duk da haka sai Allah ya ce sun cuci annabi Musa. A ka'ida ta musulunci, yuksha ala fa'iluhu al-kufra, yuksha ala fa'iluhu al-kufru, duk mutumin da ya aibanta wani annabi, Ibn Hajar ya ce to ana tsammani wanda mutumi fa ya yi ridda. Me yasa aka ce ana tsammani? Saboda akwai sabubba da ake la'akari da su kafin a hukunta ridda ga musulmi. Ba mamaki mutum ya faɗa ne a halin jahilci ko kuma yana da wani uzuri na daban. Amma dai abinda za mu kiyaye shi ne kar mu danganta na ƙasar halitta ga annabin Allah, kar kuma mu danganta na ƙasar hali halaye ga annabin Allah. Kowannensu sababi ne na ridda. Allah ka kare mu. Ibn Hajar yake na uku, fihi mu'jizatun zahira li Musa. Wannan abin da ya auku sai ya tabbata mu'jiza ce a fili karara ga annabi Musa alaihi salam. Wa annal adamiyya yaglibu alaihi tiba'ul bashar. Dan ne annabi Musa yake dukan dutse. Sai Ibn Hajar yake ai annabawa mutane ne. Tunda mutane ne, dabi'a ta dan adam takan rijayi kowanne. Saboda haka zaka ji an ce ai mun ga fuskar manzon Allah ta murtuke. Kaga annabi yayi fushi kenan. Kaga an tunzura shi har sai da ta kai ga aka ga fushin ya fito daga fuskarsa. Akan ce mun ga annabi yayi murmushi har ma dai an ga cikin bakinsa. Wannan yana nuna maka annabawa mutane ne, kuma halitta ta dan adam takan rijayi annabin Allah. Don haka yasa don an ce annabi Musa ya ɗauki sanda yana dukan dutse, wannan ba abin mamaki ba ne, saboda ransa ya ɓaci. Kuma lallai dutsen abin da ya aikata shi a wajen annabi Musa ba daidai ba ne. Wa yuhtamalu annahu arada bayana mu'jizatin ukhra likaunihi bi ta'siri ad-darbi, wanda shi ne Ibn Hajar ya rinjaye da wannan akan cewar annabi Musa ya daki wannan dutsen ne saboda ya nuna mu'jizar Allah a tare da shi. Wannan ma ya zama wata hanya ce na ƙarfafa imanin banu Isra'ila. Sai ya ce wa ja'ala Allahu ta'ala al-afiyata lahum ala man azahu. Abu na hudu, Allah ya saka ma annabawa waraka da kuma lafiya. Saboda haka duk wanda yayi adawa da annabin Allah to shi yake jin kunya. Duk wanda yake yayya da annabin Allah shi ne yake jin kunya. Saboda haka su annabawa suna da hakuri, min sabri alal juhari. Me yake nuna maka suna da hakuri? Annabi Musa yayi hakuri akan wannan kage da aka yi ta mishi. Wannan kage da aka masa ana ta yaya ta labari mara kyau. Annabi sai yayi hakuri. Wannan sai ya nuna cewa annabawa suna hakuri akan jahilci. Wa ihtimali adahu. Idan aka samu jahilai sun yi wani aiki mara kyau ga annabin Allah, zaka samu annabi yayi hakuri, ya daure. Komai tsanani. Saboda haka da aka zo yakin Uhud, ai kaga wahashiyu ya kashe Hamza, baffan annabi Muhammad, baffan annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin Uhud. Amma daga baya wahashiyu baya musulunta ba, yana musulunta. Manzon Allah ya ce an gama ka ije ka ci gaba da addini, kamar bai taba shi ba. Abu nabiyar ja'ala Allah ta'ala al-afiyata lahum ala man azahum. Kuma wannan ba shi ne karo na farko da Banu Isra'ila suke cutar da annabi Musa ba. Ibn Hajar ya ba da misali da labarin da aka samu. Wannan labarin ya ce bi isnadin hasanin, isnadin sa yana da kyau, isnadin hadisin yana da kyau. Riwayar Ahmad bin Mani'in yana littafin al-musnadinsa. Riwayar Sayyiduna Ali bin Abi Talib, hadisin Sayyiduna Ali. سيدنا علي شيء إن الآية المذكورة نزل في طالب بني إسرائيل على موسى بسبب هارون. وأن آية دمك كارنتا أقي لبار ديته كما وأن سيدنا علي شيء بياني يشي أصلي أبن بني إسرائيل سكينة شوتر النبي موسى عليه السلام جمد النبي هارون لأنه توجه معه إلى زيارة. Annabi Haruna wan annabi Musa ne alaihi wassalam, tun da wansa ne sai suka hada kai suka ce za su tafi ziyaran ƴan uwansu a wani gari. Da suka tafi wannan ziyara, Ibn Hajar yake isnadin hadisin yana da kyau. Wannan yana cikin Fathul Bari, za ka gan shi a mujallar na 6 shafin 438. Da suka tafi wannan ziyara, sai rashin lafiya ya samu Haruna alaihi wassalam. Wannan rashin lafiya a shi ajali ne. Saboda haka sai annabi Haruna ya rasu. Famata Harun, da annabi Haruna ya rasu, dama sunnar annabawa ita ce dama a gaggauta jana'iza. Saboda haka annabi Musa ya wanke shi, ya mai sallah, ya binne shi. Da annabi Musa ya dawo, sai ya dawo shi kadai. To anan, fata'ana fihi banu Isra'il. Banu Isra'ila suka ce kaga mutumin nan ya tafi, sun yi tafiya su biyu, kuma dama mun sani akan samu sabani a tsakanin shi da wansa, ba mamaki kashe shi. Suke cewa annabi Musa ya kashe wansa Haruna. Wa qalu anta qataltahu, har dai aka samu wadanda suka tinkari annabi Musa da wannan magana, Musa ka kashe Haruna. Annabi Musa ya rasa yadda zai yi ya wanke kansa. To sai Allah tabaraka wa ta'ala, fa barra'ahu Allah ta'ala, Allah sai ya wanke annabi Musa. Ta yaya? Bi an rafa'a lahum jasada Harun, sai Allah ya dago jikin annabi Haruna din, ya dauko gawar gaba dayanta, wa huwa mayyitun, fa khatabahum, sai ga annabi Haruna yana magana da Banu Isra'ila, yana magana da su kuma ya riga ya mutu. Faka khatabahum, sai ya ce bi annahu mata, mutuwa ce ta ajali ta same ni. Ya ba su labarin abin da ya faru, ga abin da ya faru da muka zo, mutuwa ta same ni. Saboda haka nan Musa ya binne. Allah sai da ya fito da gawar. To shine baya ga cewar Ibn Hajar ya ce isnadin hadisin yana da kyau, yake kuma nuna cewa akwai malaman da suka raunana wannan hadisin. Wal isnadu da'afun, yana cewa ko da kuwa isnadin hadisin yana da rauni, walau sabata lam yakun fihi ma yamna'u an yakuna fil fariqaini ma'an li sidqi anna kullam minhuma adha Musa. Ai kowane sashi na labarin ya gwada cewar dai an cutar da annabi Musa alaihi salam fa barra'ahu Allah mimma qalu sai Allah ya wanke annabi Musa alaihi salam wannan bayani na Ibn Hajar yana cikin Umdatul Qari zaka ganshi a mujallal na 3 shafi na 229 to ba shakka in ka dubi labarin annabi Musa zaka ga halin banu Isra'ila gare shi ba hali ne mai dadi ba wannan yazo a suratul Saff wa id qala Musa li qaumihi a lokacin da annabi Musa ya ce wa mutanansa ya qaumi ya ku jama'ata lima tu'zunani dan me kuke cutar da ni sai da ta kai ga annabi Musa ya faɗi wannan fa kaga wannan yana cikin alqur'ani suratul Saff annabi Musa ya ce wa mutanansa wai don me kuke cutar da ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum bayan kun san da cewar ni manzo ne na Allah zuwa gare ku kaga da kamar ba sani bane ma za a ce suna da uzuri annabi Musa ya ce sun sani shi manzon Allah ne amma suke cutar da shi shine sai Allah ya ce falamma zagu azaga Allahu qulubahum wallahu la yahdi alqawm alfasiqin kaga ya nuna cewar duk mutumin da zai yi zalunci da gangan ba da jahilci ba da gangan ya turje ma ya abinda ya riga ya san ba shi da kyau to wannan mutumin ba mamaki da shi da shari'ar Allah sun yi bankwana shi ne ma'anan falamma zagu azaga Allah idan da can kana aikata wani abu mara kyau baka san abin ba shi da kyau ba kwatsam sai Allah ya nuna maka hujjar wannan abin ba shi da kyau daga lokacin da ka san wannan abin ba shi da kyau wallahi karka yadda ka sake aikatawa daga lokacin in ka ki bari to shine abin da Allah yake cewa falamma zagu azaga Allahu qulubahum in ka ki bari daga lokacin sai Allah ya ce to ku haramta masa shari'a shine ma'anar inna Allah la yahdi wallahu la yahdi alqawm alfasiqin domin daga lokacin mutum ya zama fasiki da da kake laifin baka sani ba kana da uzuri yanzu da hujja ta tabbata maka wannan abin laifi ne idan baka bari ba sunan ka fasiki kuma duk sa'ilin da kake rayuwa da wannan laifi ka sani kana dada shiga haramcin shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala shine ma'anan wallahu la yahdi alqawmal fasiqin akan haka yasa ibn al-qayyim jawziya yayi mana gargadi a littafin sa da ake kira bada'i'ul fawaid ibn al-qayyim yayi mana gargadi sosai yana mujallal na 3 shafi 180 yace hazara min amrayni lahumu awaqibu su'in ibn al-qayyim yace ku kiyaye abubuwa guda biyu ba su haifar da ƙarshe mai kyau Allah ka tsare mu Ibn al-Qayyim jawziya yace ku kiyaye abubuwa guda biyu ba su haifar da ƙarshe mai kyau na ɗaya raddul haqqi li mukhalafatihi li hawaka na ɗaya gaskiya ta bayyana sai ka je ranka bai son gaskiyan amma ka san gaskiya ce to wallahi ka saba ma ranka a take da yawa za ka samu mutum gaskiya ta bayyana gare shi amma kuma ransa bai so ya san wannan abin gaskiya ne ba shakka amma kuma zuciyarsa ba ta so to wallahi babban tarko ne na shedan shine Ibn al-Qayyim jawziya ya ce wannan shine na farko karshensa ba shi da kyau idan ka ji ga gaskiya amma ranka ba ta so ranka bai so to ka ƙaryata ranka kuma ka tilasta shi ya bi wannan gaskiya to idan kai haka ka tsira dan wani tarko ne mai wahalar tsallakewa Allah ka sa mu iya fa innaka tu'aqab bi taqlidil qalbi ibn al-qayyim jawziya yace idan ranka yake gaskiya nan take sai ka bi ranka to abinda Allah zai yi zai juya zuciyarka zai juya zuciyar bakinta ya koma ƙasa har ka mutu shari'a ba za ta shiga cikinta ba saboda me saboda Allah ya maka kyautar da babu kamarta me kyautar da babu kamarta wallahi babu kyautar da ta wuce dan adam ya san gaskiya ai abin da yasa muke addinin musulunci saboda gaskiya ne ba kyautar da ta wuce Allah ya nuna maka gaskiya ya maka wannan kyauta sai kai watsi da ita to sai Allah ya juya zuciyar Ibnul Qayyim Jauziya yace idan Allah ya juya zuciyar radda ma yaruddu alayka min al-haqq ra'san duk wani abin da zai zo maka na gaskiya zaka ga Allah madaukaki ya kauda shi wala taqbalhu illa idza baraza fi qalbi hawaka baka karban wani abu sai wanda ya iya shiga zuciyarka da kake kife kaga kenan ba abin da zaka yarda da shi sai abin da ya saba ma gaskiya me dalili saboda suratul an'am aya ta 110 Allah yace wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra muna juya idanunsu wato mukan jujjuya ganinsu mu jujjuya zukatunsu me dalili saboda ba su yi imani da alqur'ani ba ba su yadda da gaskiya ba a karan farko shi yasa ita kyauta in ka samu dama sau ɗaya ake bada ita karka ce a bari wannan damar da ta wuce na amma ta gaba tana zuwa a'a damar Allah ɗaya ce in ya baka karka yi tsammani zaka sake samun ta shine abinda ayan nan ta tabbatar mana kama lam yu'minu bihi awwala marra yanda ba su yi imani da shi ba a karon farko wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahum sai mu basu dimuwarsu saboda haka sai Allah ya bar mutum a cikin wato rudu daga mutum yana ta kame ya tabbata dai bata ta same shi fa aqabahum ala radd al-haqq awwala marra bi an qallaba afidatuhum absarahum ba'da zalika wannan shine abu na farko na biyu at-tahawun bil amri idha habara waqtu idan al'amari na gaskiya ya zo gare ka to karkare ni wannan gaskiyar fa innaka intahawanta bihi idan ka raina sabbataka Allah wa aqadaka ala maradihi hukuncin shine sai Allah ya sa maka nauyin jiki don haka yasa idan ka san gaskiya ka karbi gaskiya karkare ni ka kaga na farko karban na biyu dainawa wadannan abubuwa guda biyu halaka ne sau da yawa za ka samu mutum an zo an gaya masa ai wane ya faɗi magana ce a wane yaron nan to yaro gaskiya ai ta fi ƙarfin yaro gaskiya ta Allah ce ba a wato samun gaskiya ga yaro idan ku aka samu gaskiya ga yaro to wannan gaskiyar ba tashi ba ce ta Allah ce saboda haka in gaskiya ta zo maka karkaraina in ka raina to nan ma Allah tabaraka wataala sai ya hana ka damar kokarin samun yardansa ya ba mu hujja da aya ta 83 ta suratu tauba Allah ya ce ma annabi fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'dhanuka lil khuruji fa qul lan takhruju ma'iya abadan wa lan tuqatilu ma'iya aduwa me dalili innakum raditum bil qu'udi awwala marra faq'udu ma'al khalifin idan Allah ya baka gaskiya karkarenata karka ƙaryata karkarena abubuwa guda biyu Ibn Qayyim Jauziya yace faman salima min hatain al afatain idan Allah ya raba ka da waɗannan sharruka guda biyu yace wal baliyatain al azimatain yace faliyahna salama yace to kai ana maka madalla da cewa ka tsira a rayuwarka abubuwa guda biyu na su ne sababin halakar mafi yawan mutane Allah ka tsira da mu to Allah madaukaki ya ce mana in ka dubi wannan aya kada mu zama kamar banu Isra'il kada mu cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma babu shakka an samu waɗanda sun cuci manzon Allah an samu tun annabi yana gare an samu hadisin Abdullahi bin Mas'ud shine babba daga cikin duk wani mai sunan Abdullahi in dai sahabi ne saboda son sunan Abdullahi shi manzon Allah babu sunan da ya fito a duniya irin Abdullahi kaga sunan baban shi ne sunan baban annabi Abdullahi ko to kuma in mutum yana da mummunan suna yana musulunta sai annabi ya canza mai suna Abdullahi Abdurrahman wadannan sun fi yawa don haka in ka dubi sahabbai za ka samu mutum 768 kowanne sunan shi Abdullahi 700 sahabban manzon Allah yace wane Abdullahi wanda Ibn Hajar ya jera su a littafin al-isabatu fi tamyiz sahaba yana mujallad nahud shafi na 168 har zuwa shafi na 252 yana rubuta tarihin waɗannan sahabbai masu suna Abdullahi mutum 768 amma dukkansu babban su shine Abdullahi bin Mas'ud. Idan aka ce maka Abdullahi dan Mas'ud to babu wani mai sunan Abdullahi da ya kai shi daraja, babu. Kuma babban sahabi ne na cikin asabiqun al-awwalun, ana daraja shi kwarai dan yana cikin sahabbai waɗanda sun kafa zauren ilimi, sun bar majalisin ilimi, don ba duk sahabbai bane suka iya kafa majalisi. Amma Abdullahi bin Mas'ud majalisin da ya bari shi ya fi albarka a cikin majalisin sahabban annabi Muhammad, duk sahabban manzon Allah. Don haka yasa idan ya faɗi hadisi babu shakka malaman hadisi suna girmama maganganunsa. Akwai hadisinsa wanda ya taho yana ba da labari Abdullahi bin Mas'ud ya ce kasaman nabiyyu qisma, an taɓa zuwa yaƙi, bayan an gama yaƙi sai annabi ya raba ganima. Da ya raba ganima ɗin nan, ka san kuma rabon ganima, Allah ya ba mu annabi damar ya raba ganimar yanda ya so bisa hikima, ba wai son zuciya ba. Saboda haka manzon Allah yana da hikima, annabi sallallahu alaihi wasallam yana da hikima. Bayan an gama yaƙi annabi sai ya ɗauki ganimar ya ba ma sabbin musulunta, ya ba su ganima, ya ba su rabo mai yawan gaske. Za ka samu mutum ɗaya an ba shi raƙuma 100, wannan an ba shi awakai 100, mutum ɗaya, wani kuma bai samu ko ɗaya ba. To ka san a nan ake gwada imani, saboda idan mutum imani bai ratsa shi ba ta hanyar kuɗi za ku rabu. Da matsalar kuɗi ta shigo wallahi za a rabu, don ba abin da zai sa a ci gaba da zama tare. To lokacin da annabi ya raba faƙalar rajulun min al-ansari, akwai wani mutum yana cikin musulman Madina, an ce sunan shi Mu'tab bin Qushayrin, babu shakka yana cikin munafikai. Kuma hikimar Allah tabaraka wa ta'ala, annabi ya sani akwai munafikai a tare da shi, amma annabi bai koransu, shi ya sani amma ya kyale su. Annabi sallallahu alaihi wasallam hikimarsa ita ce da ya hukunta munafikai a saninsa, da yanzu rayuwar da muke yi ta wahala, da rayuwar tana da wahala a gare mu. Saboda haka za ka ji wani mutum a yau ya fito ya ce ai wane munafiki ne, aka yi ka sani, ya ma aka yi ka san kai ɗin ba munafiki ba ne. Kaga babu mai ba da wannan shaidar sai Allah. Saboda haka yasa annabi shi ya san munafikan, yana kusa da su amma ko ba zai magana ba, ba zai fallashe su ba, yana hangen bayan tafiyarsa irin rayuwar da za mu yi. Inda annabi ya hori munafikai, to da rayuwar da muke a yau muna cikin wahala. A kawai mutum zai bushi iska ya ce ai kai ma munafiki ne, to ba mai iko a yau, babu shi, babu wanda ke da ikon ya ce wani munafiki, babu mai sani sai Allah. Allah ka tsare mana imani. To shi wannan mutumin ba shakka munafiki ne, domin annabi ya Allah ya sanar da shi munafikai, kuma ya bayyana sunayensu. To Abdullahi bin Mas'ud ya ce lokacin da annabi ya yi wannan rabo, wannan mutumin sai ya ce wallahi inna hala qismatun ma urida biha wajhullah, wallahi inna hala qismatun ma urida biha wajhallahi azza wa jalla, ya ce wannan rabo da aka yi na rantse da Allah ba a nemi dacewa da fuskar Allah da rabon nan ba. Kaji magana da ya faɗa, wai rabon ganimar da annabi ya yi bai yi shi don ya dace da fuskar Allah ba. To shi kuma Abdullahi bin Mas'ud da ya ji wannan magana ta ɓata masa rai, ya ce la'aƙulanna linnabi, na rantse da Allah sai na gaya ma annabi magana da kai. Saboda haka Abdullahi bin Mas'ud ya ce fa'ataituhu, na taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi ashabihi annabi na cikin sahabbai fasarartuhu sai na rada masa ta kunni ya rasulullahi kaji ga abinda wani ya fada fa shakka zalika alaihi labarin da na kawo sai ya kuntata wa manzon Allah wato rayuwar manzon Allah sai na ga ransa ya baci tagayyara wajhuhu fuskar manzon Allah ta canza wa gadiba annabi ya kusata hatta wadittu anni lam akun akhbartuhu har sai da nso a ce ina ma ban gaya ma annabi labarin nan ba sun makala can jimawa sai annabi ya ce faman ya'dil idza lam ya'dil Allah wa rasuluhu wannan kalmar ne ta fito daga bakin annabi sai annabi ya ce wa zai yi adalci idan Allah da manzo ba su yi ba wa zai yi manzon Allah abin da ya faɗa kenan sai ya ce kad uziya Musa bi aksar min zalika an cutar da annabi Musa fiye da haka fa sabara annabi Musa sai ya haƙuri manzon Allah ya ce to ni ma hakan zan yi haƙuri wannan hadisin yana sahihul bukhari kitabul magazi babu gazwatu ta'if da kuma sahih muslim kitabu zakati babu ita'il mu'allafati qulubuhum ala al-islam wa tasabburi man qawiya imanuhu sunan babu kenan imamu muslim yace babu da ke dauke da bayani akan mutun ya daure idan ya daure to alama ce take nuna imanin sa yana da karfi ashe duk sa'ilin da za a bata maka rai ka turje ka daure dauriyarka gurgudanta gurgudan karfin imaninka shine hadisi na 1062 kuma wannan labarin ma Ibnu Taymiya ya kawo shi a littafin As-Sarimul Maslul wanda ya rubuta akan hukuncin wanda ya zagi manzon Allah shafi na 233 Ibnu Taymiya yace fa hadhal kalam wannan maganar da munafikin nan yayi mimma yujibul qatla yana daga cikin hujjoji da ke tabbatar da hukuncin kisa akan mutumin bil ittifaqi duk malaman sunna sun yarda kaga a yau da za a samu wani malami ko wani mutum ya ce ai annabi ba mai adalci bane wannan kalma ta isa ta hukunta ridda gare shi wannan kalma ta isa ta hukunta ridda gare shi kuma ke nuna cewa jininsa ya halaka a zubar Allah ka tsare mu لانه جعل النبي ظالما مرائيا saboda idan yace annabi baya adalci ai annabi baya nufin dacewa da fuskar Allah kaga yana nufin annabi azzalimi ne nabiyu annabi meriye ne wadannan ko sifofi ne na kafirai da munafikai kaga kenan in ka danganta su ga annabi ka nakasa darajar manzon Allah dama kaidan ridda kenan duk wanda ya nakasa darajar manzon Allah babu shakka hukuncin kisa ne akan shi wa kad sarraha annabiyyu bi anna hadha min azal mursalin wannan bakar magana tana cikin wato hanyar da ake cutar da manzannin Allah sun maktada fil afwi amma duk da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi koyi da annabi Musa alaihi salam tawajjan haƙuri ai kaga annabi Musa yayi hakuri a lokacin da ake fadin maganganu marasa kyau a kan shi Allah ka samu iya koyi da annabawa to sai mu je aya ta gaba
ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
ci gaba
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
كاغا الله تبارك وتعالى ده فرقو يا شيخ كذا مزما كمر بدو اسرائيل كاغا كينان متسري حرسنا مبا متسري حرشي kamar da aka samu wani ya faɗi magana mara kyau ga annabi Muhammad ya kamata mu kiyaye wanda shi yasa sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye Allah wa qulu qawlan sadida duk sa'ilin da za ku yi magana ku faɗi magana madaidaiciya, ku daina magana ta ɓatanci, magana ta ƙage, magana da za ta zubar da mutuncin wani ba shi da kyau. Idan kuna yin magana madaidaiciya, yuslihu lakum a'malakum, Allah zai gyara muku ayyukanku, wa yaghfir lakum dhunubakum, kuma Allah zai gafarta muku dhunubanku. Ashe idan kana yin magana mai kyau, kamar yadda hadisi ya tabbatar, al-kalimatu tayyiba sadaqa, ka faɗi magana mai daɗi sadaka ne. To baya ga wannan, Allah maɗaukaki ya ce a dalilin kana faɗin maganganu masu daɗi, kana faranta rayukan mutane, Allah zai gyara maka aikinka baka ma sani ba. Ashe akwai riba, zamanka lafiya da mutane akwai riba, maganganu da kake masu kyau akwai riba, ka san wani duk kalmar da za ta fito a bakinsa mara kyau ce. Ba a zama da shi, da magana ta fito ko dai ashar ko gulma ko ɓatanci ga wani, to irin wannan za ka ga ya fi shiga fitina, za ka ga mutum ya fi shiga fitina. Amma idan mutum ya tsare bakinsa, to Allah zai tsare mishi rayuwarsa. Shine ma'anan yuslihu lakum a'malakum, Allah ya gyara muku ayyukanku, wa yaghfir lakum dhunubakum, kuma idan kun tashi a lahira, Allah ya gafarta muku dhunubanku. Wa man yuti' Allaha wa rasulahu, wanda yake bin Allah yake bin manzonsa, faqad faza fawzan azima, haqiqa yayi rabo kuma rabon mai girma, Allah ya samu cikin su. Sai yace
yalla arabna lamana ta'ala samawati wal ardi wal jibali fa abana an yahmilna wa ashfaqna minha wa hamalna min إنه كان ظلوما جهولا.
إنا أربنا الأمانة، الله مدوك كيتي من جندار أمانة، من بجرو أمانة، مك جندياتك سمي والأرض دكسا. أربنا الأمانة، الله مدوك كيتي بجرو يايتلر دوكا أمانة ga sama da ƙasa, wal jibal da duwatsu. Wato kenan Allah ya gaya ma sama, ya gaya ma ƙasa, ya gaya ma duwatsu, ga amana za ku ɗauka. Sannan ba wai an umarce ba, amana zaɓi ne, ba wai Allah maɗaukaki ya tilasta su ba ne. Inda tilastawa ne ba su da zaɓi. Ai kaga a lokacin da Allah yake halittar sama da ƙasa, sai Allah ya ce musu i'tiya taw'an aw karhan, ku bi ni da so da ƙi. Amma a nan wannan zaɓin da Allah ya ba mu sama da ƙasa da duwatsu ba zaɓi ba ne na tilas. An ba su zaɓi, in sun ga za su iya ɗauka to, in ba su iya ɗauka su aje. Ga amana ke sama da ƙasa da duwatsu, fa abaina an yahmilaha, sun ƙi ɗauka, in ji Allah. Sun ƙi ɗauka saboda mai zaɓi Allah ya ba su, saboda sun san amana tana da nauyi. Wa ashfaqna minha, sun ji tsoronta. Wa hamala hal insanu, amma dai dan adam ya dauka. Innahu kana zaluman jahula, saboda shi mutum ya kasance mai yawan zalunci, mai yawan jahilci sama da ƙasa. Don haka yasa a wasu wurare Allah yake cewa da ya saukar da alqur'ani ma dutse da ya tsage. Ai tuntuni dama da aka ce ga amanar dutse ya ce ni ba zan dauka ba, saboda ya san tafi karfinsa. Amma zuciyar dan adam ta dauka. In ka dubi bayanin malamin da ake kiransa Muhammadun Al-Ghazali, akwai littafinsa da ya yi a kan khuluqul muslim, kyawun hali ga musulmi, sai ya cicciro ayoyin Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah, a ƙarƙashinsu ya cire ladubba na musulunci. Littafin yana da muhimmanci, yana shafi 46. Ya ce fa idan tasara ala zulmi wa jahli kana ala amlil amanati aqdar, idan ana neman wanda zai iya ɗaukan amana, fa a nemi wanda ya fi ƙarfin zalunci da jahilci. Wanda ya fi ƙarfin zalunci da jahilci, idan har ka yi nasara, kaga cewar ba ka iya cutan wani, kaga cewar kana da ilimi, domin abubuwa guda biyu dinnan su ne musabbabin halaka. Wannan ya zo ta bayanin Ibn Taymiyyah a littafin Majmu'u Fatawa, yana mujallar na 29, shafi na 45. Yace as-sababul awwal, duk inda kaga dan adam ya bata, dalili na farko huwa zulmu zalunci ne zalunci ne wa sababu sani dalilin da yasa dan adam ya bata na biyu adamul ilmi rashin ilimi abubuwa guda biyun nan in ka hada su babu shakka babu dalilin da yasa dan adam yake bata illa biyun nan zalunci jahilci sai ce wa zulmu wal jahlu lahuma wasfun bil insanil mazkuri shi sa Allah ya kawo su a wannan aya Allah ya kawo su a wannan aya saboda idan har aka ce mutum ya halaka to babu makawa ɗayan biyun nan ne ko dai zaluncin sa ko jahilci idan aka ce zalunci kaga da sanin sa ya taka gaskiya saboda haka ya zama zalimi idan ba shi da sani fa kaga da jahilci saboda haka ɗayan biyu ne ko dai ba a sani ba ko ko an yi da gangan to idan ya zama kayi maganin jahilcin kuma kayi maganin gangancin to ba maganar azabar Allah gabawa kuma yana da kyau mu sani idan Allah ya magana kan amana ita amana a cikin alqur'ani ma'anarta guda uku ne alqur'ani gaba daya duk inda kaga Allah ya yi magana akan amana to wannan kalma ta amana ala talafati ma'anin ma'ana ta farko idan Allah ya maganar amana yana nufin farilla allati farabaha Allahu ala ibadihi ayi kaza a bar kaza wannan shine amana in Allah ya magana to anan misalin sake nan da wannan aya Allah ya ce masama da kasan da duwatsu ga amana me kike amana anan farilla farillai ga dole ga halal ga haram aka ce sama da kasa da duwatsu su dauka suka ce ba za su iya ba ma'anan farko na amana a cikin alqur'ani shine farillan Allah ta yaya za mu gane in ka dawo suratul anfali aya ta 27 ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasula idan kun yi haka fa wa takhunu amanatukum ashe me ake nufi da takhunullaha war rasula ma'ananta la tubi'u ma farabahu Allahu alaykum ashe ka saba ma farilla ka saba ma sunnar manzon Allah duk wanda zai ki farilla ya ki sunna wanda mutumin ya ci amana wa ya fassara Abdullahi bin Abbas Allah ya kara masa yarda in ka dubi littafin tafsiri zaka gani yace saboda haka yasa Allah yake inna arabna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal mun yi tallar amana mun bijiro amana ga sammai da kasa da duwatsu muka ce ku dauki amana suka ki wace amana ce anan amanar anan ita ce at-ta'atu wal fara'ibu allati farabaha Allahu ala ibadihi sama kin yadda ai miki tsarin farilla da sunna da kaza tace a banni kawai in bi umarnin Allah kasa kin yi saboda haka da sama da kasa da duwatsu ba su sabon Allah saboda an ba su an tallata musu kun yadda mu ba ku wannan dama na cewar za ku bi Allah a ba ku zaɓi kamar yadda Allah ya ba ma ɗan adam zaɓi kaga mutum yana da damar ya saba ma Allah yana da damar ya yi biyayya ga Allah tabaraka wataala wannan fassara Abdullahi bin Abbas ma'anar amana ta farko ma'ana ta biyu idan ka ga amana a cikin alqur'ani ma'anar ta ajiya akwai wanda zai yi ba ta ajiya sai ce ga amana koko idan aka ci ajiya aka tauye ajiya sai a ce ai ba amana ba ce la duk wata ajiya amana ce idan aka ce maka amana a cikin alqur'ani ma'ana ta biyu ajiya ce don haka yasa a suratul nisa'i aya ta 58 Allah madaukaki yace innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha Allah yana muku umarni ku mayar da amanoni ga masu su kaga ana nufin ku mayar da ajiya ga mai shi don haka amana a cikin alqur'ani a fassara ta biyu tana daukan ma'anar ajiya wal anfal ayatu tushiru ila kulli ma yu'taman alayhi al-insan duk abinda za a baka ajiyan sa da kuma ajiya da jingina duk matsayin su guda ne saboda haka yasa taba ajiya da taba jingina suka zama laifi don me saboda suna matsayin amana ne haramun ne ka taba abin da aka baka jiyarsa haramun ne ka yi aiki da abin da aka baka jinginarsa sai dai idan za a yi tsada da kai kudin da ka bayar a rage daga abin da kai amfani da wannan kayan da ka samu mutum ya karbi jinginar gona yana ta noma ta shekara goma yana noma gona ta jingina wannan haramun ne aka ce jingina amana ce baka tabawa babu hali a taba wannan ita ce fasara ta biyu ta kalmar amana tana zuwa da ma'anar jingina in ka dubi littafin al-muhalla na Ibn Hazmi mujalla na 7 shafi na 137 Ibn Hazmi yana magana game da amana yace fardun ala man awda'at indahu wadi'atan duk wanda aka bashi ajiya farilla ne na farko hibduha ya tsara wannan abin na biyu radduha ila sahibiha idza talabaha min idan aka cewa daga ajiya baka da ikon tabawa saboda haka in kudi ne in ka kulle shi haka zaka ajiye ba yadda za a yi ka sarrafa wannan dukiyar sai da izinin mai ita idan ma zaka taba wannan dukiya to dole sai ka sanar da wanda ya baka wannan ajiyan idan ka sanar da shi to yana da dan sauki akwai malaman da suke ganin ma idan ya halatta to da shi mai dukiyar da kai da ka aka halatta ma dukkanku kuna cikin harama kaga kenan ko da dukiyar ta kace a matsayin jingina baka da ikon izinin a sarrafa ka ba da jingina ka ba da izinin a sarrafa wannan jingina duk da haka an yi laifi Allah shi kare ku akwai hadisi da aka samu daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisin yana da tsawo hadisin Abdullah bin Mas'ud manzon Allah yake cewa yukaffiru adh-dhunuba kullaha illa al-amana farkon maganar manzon Allah kenan komai ka sani Allah madaukaki yana gafarta wa mutum ko da idan ka je jihadi to jihadin nan ta dalilin sa za a yafe maka komai amma fa banda amana ita amana ba a yafe ta sai an mai da ita shi yasa Allah yake cewa inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati dan haka ko da mutum mutuwar shahada yayi idan ya zama akwai jingina a hannunsa bai mayar ba ko akwai amanar wani da ya ci to wallahi wannan mutuwar shahada tashi ba ta goge masa laifi a wajen Allah yana da hadisi mai tsawo kuma ba mu da lokaci sannan na uku amana in ta zo a cikin alqur'ani waradat bihi al-amanatu fil qur'an idan kalmar amana ta zo a cikin alqur'ani tana nufin tsara mutunci idan mutum ya tsara mutuncinsa akan cewa ne ya tsara amana wannan yana daga cikin larabcin alqur'ani saboda labarin da ya taho a suratul qasas wanda yar wani dattijo take ce ma mahaifinta inna khayra man ista'jarta al-qawiyul amin al-qawiyu mai karfi al-amin mai tsara mutunci saboda yanda kaga annabi Musa yana kokarin raba kansa da sha'awar mata take bawo babanta shawara game da amanar annabi Musa alaihi salam to don haka amana ga alqur'ani ba ta wuce waɗannan abubuwa guda uku amma anan zahiri ma'anar amanan shine at-taklifu alladhi kallafa Allahu ta'ala bihi ibadahu kaga ma'anan farko kamar yadda Abdullah ibn Abbas ya fassara kuma ya zo a sharhun Nawawi ala sahih Muslim a juz'i na biyu shafi na 168 amanar da Allah ya bijiro masammai da ƙasa wato shine Allah ya gaya musu zai dora musu aiki suka ce a'a ba sa bukata Allah ya basu su dinga daukan umarninsa kare ba su wannan dama kare ba su zabi irin wanda Allah ya ba ma dan adam akwai sharhi game da wannan karshen suran yanda suran nan ta zo karshe wallahi akwai ilimi yanda Allah ya tsara akwai hikima ta Allah subhanahu wataala wanda ya zo ta bayanin Jamaluddin Al-Qasimi a tafsirinsa yace in ka dubi karshen tafsirin karshen suratul ahzabi yanda Allah ya kawo karshen ta ya kawo shi da tsari wanda ulama'ul badi'i malaman albadi'u suke cewa raddul ajzi ala sadari wato masana suna fadin wani nau'in ilimi wanda Allah ya ƙara wannan sura ce. Don in ka dubi suran yanda ta ɗauko bayani farkonta, Allah yana aibanta munafikai, Allah ya faɗi sakayyar da ya yi wa munafikai a duniya, wanda aka ba mu misali da yakin Al-Khandaq, Ghazwatul Ahzabi, har dai aka zo da bayanin annabawa, wanda ƙarshenta aka zo da labarin annabi Musa alayhi salam. Sai Allah ya ce, to kada ku cuci annabi Muhammad yanda Banu Isra'ila suka cutar da annabi Musa alayhi salam. Kaga farkon suran dama ana tsare mutuncin manzon Allah ne, har zuwa ƙarshen sura sai zamanto Allah yana gyara halayen mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To ita wannan amana da Allah ya bamu, me yace a gaba?
ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
Sai Allah ya ce, li yu'adhdhibu Allahu al-munafiqina wal-munafiqati, lalle ne Allah zai yi azaba ga munafikai maza da mata, wal mushrikina wal mushrikat, da kafirai maza da mata. Sai Allah ya ce, wa yatubu Allahu ala al-mu'minin, amma Allah zai yafe wa mu'minai maza, wal mu'minati, da kuma mu'minai mata. Wannan rahama ce babba, rahama ce babba. Allah ya yi maganar amana, ka duba duk girmanta. To Allah bai ce zai kama mu idan mun tauye amanar ba, sai ya ce zai gafarta wa mumini. Ai, ba wa mumini ba zai ci amana, ba zai iya cin wannan amana. Amma tun da ka yi imani, to Allah zai yafe maka, Allah ka yafe mana. Shi ne sai ya ce, wa kana Allahu ghafurar rahima, kuma Allah ya kasance mai yawan gafara, Allah mai yawan jin kai. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.